الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتا الله تبارك وتعالى بكم ودنجي نيكو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin biyar ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 15 ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am ya ce za da zarar kuma ne kawai shi ne dangane da wata jama'a daga cikin jama'un da suke kai dangane zuwa musulunci waɗanda suke musu da inkari dangane da azabar kabari wace jama'a ce Mu'tazilawa suna daga cikin waɗanda suke inkarin wato azaba ta kabari da kasancewar waɗanda ake kiransu da al-malahida duk da cewa al-malahida ba sa kai dangane zuwa ga musulunci wanda azaba ta kabari abu ce wanda take tabbatacciya da nassi na al-Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai daga cikin alqur'ani farko fadar Allah subhanahu wa ta'ala annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al'adab ubangiji ta'ala ke cewa fir'auna da mabiyansa bayan dunyar da su a cikin teku Ubangiji ta'ala ya ce ana bujuro da su a kan wuta ana babbaka su irin yanda ake gasa nama safiya da marici tun ran da Allah ya halakar da Fir'auna da mabiyansa irin wannan azaba ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lazumta musu shine ya ce annahu yu'raduna 'alaiha wuta ce ta musamman wutar jahannama Allah ya ce ana bujuro da su a kanta an gane ku guduwan wa ashiya ubangiji ta'ala yace safiya da marici sai yace wa yawma taqumu sa a ranar da kiyama ke tabbata ubangiji ta'ala zai fada ga mala'ikunsa adkhilu ala fir'auna ashaddal azab fir'auna da mabiyansa ku shigar da su mafi tsananin azaba kaga anan kenan wannan azaba ta babbaka su da ake azaba ce ta kabari tunda bayan ta sai ce wa yawma taqumu sa'atu a ranar da alkiyama ke tabbata ubangiji ta'ala zai fada ga mala'ikunsa fir'auna da mabiyansa a shigar da su mafi tsananin azaba sannan dalili na biyu fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم الشاهد Ubangiji ta'ala yace sanu azibuhum marratayn da sannu zamu azabtar da su wato shudi biyu azaba ta farko malamai suka ce irin bala'i da musiba da Allah zai jarrabe su da shi a rayuwarsu ta duniya shudi na biyu shine azaba ta kabari a ƙarshe sai yace kuma yurduna ila azabin abu sannan bayan mutuwa ko kuma in kiyama ta yi za a mayar da su zuwa azaba wanda take mai girma ita ce azabar mutar jahannama ita ma wannan aya sai ka sanya ta a cikin layin ayoyin da suke tabbatar da azaba ta kabari aya ta uku fadar Allah subhanahu wata'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Ubangiji ta'ala yace duk mutumin da ya kauda ma alqur'ani na kai ma'ana ya juya masa baya baya biyar dokokin sa Ubangiji ta'ala yace fa inna lahu ma'ishatan banka lalle ya cancanci rayuwa wadda take kuntatacciya rayuwa wadda take mai kunci Abdullahi dan Mas'ud yace ita ce azaba ta kabari wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma in kiyama tayi Allah yace zamu tada shi a matsayin makahu an gane ko wannan kenan kadan daga cikin ayoyi na alqur'ani wadanda suke tabbatar da azaba ta kabari idan ka dawo sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne tabbatacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi wani titi daga cikin titunan Madina ya wuce da wasu kaburra guda biyu a wata riwaya sababbin binnewa ne wanda Allah sai ya ji wani kara sai yake fada ma sahabbai yake cewa waɗanda suke cikin kaburran nan guda biyu manzo Allah yace ana azabtar da su amma wa ma yu'azzabani fi kabir wa qala bala innahu lakabir manzo Allah yace ba a azabtar da su a sanadiyar wani abu wanda yake mai girma ma'ana a gani idan su cewa abu ne bai taka karaya kariya ba sai manzon Allah ya ce bala kwarai da gaske innahu lakabirun lalle wannan abin da ake azabtar da su saboda shi abu ne wanda yake mai girma a wajen Ubangiji an gane ku a lokacin nan sahabbai sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene sababin azabtar da su sai ya ce dayan ya kasance baya kare kansa game da bawali ma'ana idan yana bawali na barin bawali na taba jikinsa ko tufafinsa shine sababin abin da ya janyo masa azabar kabari na biyun sai manzon Allah ya ce fakana yamshi bin namima ya kasance yana kai kawo tsakanin jama'a da annamimanci ya fata tsakanin wani da wani a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya dau wato wani tsumin giya ta dabino ko mu ce reshe na dabino shine ake kira da jarida sai ya tsaga wannan reshe biyu kowane kabari sai manzon Allah ya kafa masa rabi sahabbai suka ce ya rasulullahi menene hikima game da haka sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa me yiwa ubangiji ta'ala zai saukaka musu azaba a sanadiyar wannan ceto da na musu matukar itacen nan basu bushe ba ma'ana alhurma ce manzon Allah ya nema musu Allah ya saukaka musu azaba matukar wannan icce yana danye amma idan ya riga ya bushe to za a ci gaba da azabtar da su wannan hadisi hujja ne tabbatacciya game da azaba ta kabari kai tsaye Allah ya ji yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama kuma hadisi sahihi na cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa laula anta dafan لدعوت الله عز وجل أن يريكم عذاب القبر أو كما قال يقول والله بعدن كر أجي جوننك يقاس بني جونا دن أونك يمتك قاس رايك بني وزا الله يقول دانا روك أمكو ألا يانون أمكو عذاب القبر إدو دا إدو أغاني قول أبن دي أحنا من زا الله صلى الله عليه وسلم يروك ألا ينون أمنا عذاب القبر دن كر أجي جوننك يقاس بني جونا sannan kuma kasancewar don haka wata ba yahudiya ta shiga wurin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take ce ma Aisha Allah ya tsare ki dangane da azabin kabari ita wannan ba yahudiya take fada ma Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo sai Aisha tace ya rasulullahi kaji abin da wata ba yahudiya ta fada mu wai addu'a take mun Allah ya kare ni dangane da azabin kabari a lokacin nan manzon Allah yayi inkarin azabar kabari bayan haka kuma manzon Allah sai ya tabbatar aka turo mai sakon cewa azabar kabari tabbas ce daga ran nan Aisha tace duk sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi sai ya nemi tsari dangane da azaba ta kabari wanda zamu iske a darasin mu na wannan littafi a ƙarshen tahiyya bayan mutun yayi salatul ibrahimiyya abinda zai biyo bayan shine neman tsari dangane da abubuwa guda biyar Daya daga cikin biyar din shine neman tsari game da azabar kabari. Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udhu bika min al ma'sami wal maghram. Don haka dai azabar kabari tabbas ce. Su iya hankalinsu suka yi tunani da shi suka ce a wannan ramin za a ce akwai wata azaba akwai wata ni'ima suka ce mun tona ba mu gani ba wanda kuma hadisi na albara ibn azib manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana wanda hadisin yana cikin as-sunanil arba wanda janaiza ce manzo Allah ya halarta ana tsakiyar rami kafin abin ne mutum manzo Allah ya tsugunna sai ya dauki wani dan icce yake tsatsagawa akan kasa manzo Allah yake ma sahabbai wa'azi yace innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah Manzon Allah ya ce lalle shi kabari farkon masauki ne daga cikin masaukai na lahira Manzon Allah sai yake cewa mumini idan an kawo shi an binne shi jama'ar da suka binne shi sun juya baya wasu mala'iku biyu masu kamanni kaza da kaza za su zaunar da shi farkon tambaya da za su masa wane ne ubangijinka tambaya ta biyu wane ne annabinka tambaya ta uku menene addininka mumini in aka ce wane ne ubangijinka sai ya ce rabbi Allah wane ne annabinka sai ya ce nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam menene addininka sai ya ce dini al-islam wannan mala'iku sai su ce daman Allah ya sanar da mu yanda ka bada wannan amsa daman haka zaka bada sai su ce masa kwanta kai bacci ka huta irin bacci wanda yake na sabon ango wanda ba wanda ke tada shi sai wanda yafi soyuwar jama'a a wajensa ita ce amarya manzo Allah yace a wannan lokaci sai a fada da kabarin sa manzo Allah yace iya ganin sa shine gulgudan fadin kabarin sa a wata riwaya kamu 70 kudu da arewa gabas da yamma za a fada da kabarin manzo Allah yace kuma sai a buda masa kofa daga cikin kofofin aljanna ya ringa shakar kamshi da ni'ima har izuwa tashin kiyama sannan aikin shi na kwarai da ya aikata a rayuwarsa ta duniya sai Allah ya suranta masa shi a kamanta masa ya koma wani mutum wanda yake mai kyawun fuska mai dadin kamshi sai ya tambaye shi kai ko wane ne sai ya ce masa ai ni ne aikin ka wanda ka aikata kyawawa a duniya wannan mutum zai zauna ya ringa dabe masa kewa har izuwa kiyama ta tashi idan kafiri ne ko munafiki manzon Allah ya ce wannan amsa ba zai iya bada ta ba idan aka ce masa wane ne ubangijinka sai ya ce la adari sai yayi nishi ya ce ban yi sani ba wannan mala'iku sai su kai masa duka da guduma ta bakin karfi wanda manzon Allah ya ce wannan guduma da za a doki dutsi komin girman sa gaba ɗaya zai narke Ubangiji ta'ala sai ya sake mai da halittar shi mala'ikun sai su ce masa la garaita wala talaita kar Allah ya sa ka sani kuma kar Allah ya sa ka fada su tambaye shi wane ne annabinka sai ya ce naji dai kamar yanda mutane suke fada yayi nishi mala'iku su kai masa duka duka dai amsar nan guda uku ba zai bada ba duk iya larancin shi dan amsawa bada wannan amsa ba iya larancin bane an gane ko bada wannan amsa tun a rayuwar duniya mutum yake tana da ta ba sai bayan mutuwa ba sai bayan mutuwa ba wani ya zo ya tsaya ya tsugunna akan kabarinka ya ringa lakanta maka wai wa iza sa'alakal malakanil karimani an rabbika wa nabiyika wa dinika fa qul lahumma Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi wannan ba yadda za ta kullama kana raye zaka tana duba da wannan amsa an gane ku wannan baya da tushe daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tarki ne to dan haka kasancewar shine manzon Allah yake cewa anan sai su kai masa duka sai su ce kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka bada amsa sannan sai a sanya kabarin sa ya matsi manzon Allah yace sai kashin hakarkarin shi ya saba da juna saboda kunci in metur dubu kuka gina masa fadin kabari in dai bai bada wannan amsa to wannan kabari zai matsi kashin hakarkari sai ya saba sannan kasancewar manzon Allah yace sai a buda masa rami daga cikin ramuka na wuta ya ringa shakar wato guba da zafin ta har zuwa kiyama mummunan aikin shi da ya aikata a duniya manzon Allah yace sai a sawwara shi a kamanta mishi wani mutum wanda yake mummuna wanda yafi komai muni mai bakar fuska mai jan ido ga doyi jikinsa sai wari yake sai ya ce kai ko wane ne sai ya ce mugun aikin ka ne wanda ka aikata a rayuwarka ta duniya sai ya ce Allah ko ya la'ance ka Allah ya nisanta ka shi ma aikin sai shi ma wannan mutum sai ya ringa tsine masa albarka yana azabtar da shi har kiyama ta tashi kaga wannan a tabbaci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana azabul kabari don haka in nasi yazo na alqur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na mumini mai da tunaninka da hankalinka mai da shi gefe aje ka zaman tura kumi da akala koda baka fahimci hikima ba don haka su ja suka yi a wannan ramin za a ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza na ni'ima da jin dadi kuma akwai kaza na ukuba da azaba darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin baban da ya tattarar da wato shine hadisai waɗanda suke da alaka da wannan babi ma'ana abin da ya shafi hukunce-hukuncen sallah wanda mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda hadisi na 118 wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laysa ala atikihi minhu shay manzon Allah yace kada ɗayan ku ya saki yayi sallah a cikin zane guda an gane ku lafazin as-saw shine tufafi wanda ake sawa imma al-izar war-rida ma'ana gyautu wanda suke daurawa dan zane a wancan lokaci maza suke daura shi domin rihi al-auras wanda har yau akwai kabilun da tufafin maza wannan zane shine suke daurawa idan ka dauki irin yankin India da Bangladesh da irin wajen su Cambodia da irin su wajen Malaysia da irin yankin wajen su Somali wannan zane maza suke daura shi shine ake kiran shi da al-izar sannan kuma a kafadu sai a yafa wani zane wanda ake kiran shi ar-rida to shine anan kenan in a yau ne misali kamar mu yanayin mu anan riga da wando gaba ɗayan su zaka iya kiran su sau tare da cewa ita riga tana da suna na musamman shine al-kamis wando shi kuma in ma ka ce as-sarawil an gane ku ko ka ce as-sirwan to wannan shine sunan sa to anan kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ɗayan ku kada yayi sallah a cikin zane guda ma'ana wanda kawai ya rufe al'aurarsa laysa ala atikihi minhu shay'un wanda bayani ya gabata kasancewar ita wannan kalima daidanta shine laysa ala atikaihi kamar yanda yake cikin riwaya ta al-Imam Muslim haka kuma take cikin mafi yawan nusakh na sahihul bukhari laysa ala atikaihi minhu shay manzo Allah yace kada ɗayan ku yayi sallah da tufafi ɗaya ma'ana zani ya daure gindin sa kenan ya rufe al'aurarsa sai yace laysa ala atikaihi minhu shay a kafadin sa manzo Allah yace babu wani abu na tufafi kar mutun yayi haka shi lafazin atikaihi lafazi ne wanda yake musanna abu biyu yake nihi wanda in aka ce atik shine daga kafada wato zuwa wuya kenan wannan tsakanin shine ake kira atik to dan haka anan Jabir Allah ya kara masa yadda wannan Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na ba mu labari dangane da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi cewa domin shi bawa duk lokacin da ya tsaya zai yi sallah to ya tabbatar da cewa ya tsaya ne gaban zatin ubangijinsa subhanahu wataala domin ganawa ce yake da ubangijinsa manzon Allah ya ce dayan idan yana sallah ya san da cewa yana ganawa da ubangijinsa ubangiji subhanahu wataala ke fuskantar bawansa to dan haka kasancewar a irin wannan matsayi ganawar da zaka yi da ubangijinka ya kamata ka zamanto a bisa mafi cikar ado wato da kai domin umarni ne na ubangiji subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya bani adam khuzu zinatakum inda kulli masjid ubangiji ta'ala yace ya ku ƴaƴan adam ku riki adanku wato a wurin dukkan a dukkan wurin sujada ma'ana shine wurin sallah dan haka nan malamai suka ce abinda ake nihi da zina kenan shine abinda zai suturce maka al'aura shine yace khuzu zinatakum ay khuzu ma yasturu auratakum ku riki tufafin da zai suturce muku al'aura a duk lokacin da za ku yi sallah to dan haka kasancewar sunna tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da zai yi sallah da zani daya in har zanan mai fadi ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ma Jabir ibn Abdullah kamar yadda hadisi yake cikin sahihul bukhari manzon Allah yace sai ka daura shi a gindinka sannan sai ka janyo halshen manzon Allah yace sai ka daura shi a wuyanka na kenan ka kamo wannan baki ka kamo wannan baki bayan ka daura a tsanka kenan sai ka daura shi anan wuyanka sai yace in kuma mai kunci ne manzon Allah yace to daure gindinka ma'ana ka rihi al'aurar ka kai sallah haka nan to dan haka kasancewar a wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wasu malamai suka ce hanin anan bai kai ba matsayin haramci hani ne wanda yake na tsarkakewa suka ce domin saman gangan jiki ba al'aura bane ba don haka kenan suka ce rihi saman jiki wannan matsayin shi sunna ne in mutun ya bar shi yayi sallah haka nan suka ce sallah ta inganta amma ya aikata makruhi ma'ana abin da aka ki wasu malamai suka ce dole ne mutun ya suturce gangan jikin shi saman jikin shi matukar yana da hali suka ce hani anan hani ne wanda yake na haramci domin babu dalilin da ya sarrafa shi game da haramci ka'ida kuma malamai suka ce wato ita al'aura a cikin sallah ta sha bamban da al'aura a wajen sallah a wajen sallah zaka iya tubewa ya zaman tuba ka da riga in dai ba wurin waɗanda yake haramun bane ba su ga sauran jikinka amma in a sallah ne dole ne saman jikinka in dai kana da hali dole ka suturce shi an gane ko dan haka suka ce wannan matsayin sa wajibi ne duk mutumin da yayi sallah bai rufe ba kafadin sa wannan dole ya sake sallah saboda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cai la yusalli ahadukum fi saubin wahid yace dayan ku kada fi saubin wahid dayan ku kada yayi sallah a cikin tufafi daya ka'ida ku shi ku hani in yazo kai tsaye daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa abin da yake karantarwa haramci sai an samu dalilin da ya sarrafa shi daga haramci zuwa karhanci ka'ida kuwa suka ce annahayu yaqtabil fasada wato shi hani an gane ko yana hukunta wato shine bacin abu dan haka anan suka ce duk wanda yake da halin rufa kafadinsa a cikin sallah bai rufa kafadinsa yayin sallah haka nan to dole sai ya sake sallah sallah ce wadda take batacciya don haka wannan magana magana ce mai rinjaye magana ce tabbatacciya ga haka kenan dole ne ya zama mutum ya rufe nan kenan a cikin sa tun daga wuya zawwa kafada amma ita gaba ɗayan kafadar ba dole ne mutum ya rihe ta kenan mutum yana iya sanya riga wadda take mai yankakken hannu yayin sallah amma kamar misali da wardar wanda zare ne kawai wani wannan yake biyowa tsakanin nan ita wannan baya halatta mutum yayi sallah da ita saboda inda ake bukatar a rihe kin atikin mata rihe ba dan kamar yanda bayani ya gabata in aka ce atik kenan daga nan nan kafada kenan zawwa nan asalin wuya shine ake kira atik kenan dole ne mutum ya sanya tufafin da ya rihe nan kenan in ka sanya debardar ita kuma kasancewar kanshi ne take biyowa amma ba ta rige shi gaba daya ala al-musannif rahimahullahu ta'ala الحديث التاسع عشر بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها أي إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي جابر ابن عبد الله الأنصاري الله إكرم سيدا كيشوا مزن الله صلى الله عليه وسلم ya fada yake cewa man akala suman aw basala duk mutumin da ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa aw anan karka fahimci cewa kokonto take fa'idantarwa aw anan litanwi ma'ana nau'in ta mana abubuwan da ake buƙatar yin bayani akan su a wannan hadisi shine abin da take fa'idantarwa man akala suman duk mutumin da ya ci wato tafarnuwa aw basala ko kuma albasa dan albasa daman kalma ce ta larauci Hausa ta ara take amfani da ita ake cewa albasa asalin kalmar albasan shine sai a ce albasa an gane ko ga yacin cikin alqur'ani min baqaliha wa qissaiha wa fumiha wa'adasiha wa basaliha shine yace man akala suman maza Allah yace duk mutumin da yace tafarnuwa man kwa anan ka'ida tana daga cikin siyagul wannan siga ce daga cikin siyagul umu ma'ana namiji ko mace duk wanda yace tafarnuwa aw basalan ko yace albasa ka'ida kuma anan kenan albasa wadda take danya da danyar tafarnuwa amma ba lokacin da aka sa abinci zafin wuta ya tafi da warinta wannan babu laifi game da haka azza Allah yace duk wanda ya ci dai daga cikin itacen nan faliya atazilna manzo Allah yace ya kaurace mana ma'ana ya koma gefe mu muna gefe shi yana gefe domin lafazin falya atazilna ma'khuzun ne min al-ma'zal idan aka ce al-ma'zal shine komawa hura kamar yanda can ubangiji ta'ala ke cewa wa idza itazaltumuhum wama ya'buduna min dunillahi fa'u ila al-kahf al-aya da fadassa wa a'tazilukum wama tad'una min dunillahi wa'adu rabbi asa allahu akuna bi du'a'i rabbi shakiya falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya to shine anan yace faliya atazilna manzo Allah yace ya kaurace mana auli ya atazil masjidana ko kuma manzo Allah yace ya kaurace ma masallacin mu nan ko kwanto ne aka samu daga marwayacin shin abinda manzo Allah yace faliya atazilna ya kaurace mana ko kuma cai faliya atazil masjidana ya kaurace ma masallatanmu sai yace wal ya kaudi fi baitihi manzo Allah yace ya zauna a gidan shi kada ya halarci sallah tare da mu lafazin faliya atazilna ko li ya atazil masjidana fi'lul mudari'i maqrunun ne bilamil amr wa huwa yufidul wujub dan haka duk lokacin da ka samu fi'lul mudari'i ya haɗu da irin wannan lamun kin wanda ake kiranta lamul amr to abin da yake fa'idantarwa shine wajabci kamar yanda can Allah yace wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida irin fadar sa liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati kaga liyunfiq ainihin sayunfiqu ne sai aka ce liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati don haka anan da yace li ya'tazil masjidana maza Allah yace ya kaurace ma masallacin wannan yana nuna dole ne in ka ci danyar albasa ko danyar tafarnuwa dole ka kaurace ma masallaci maza Allah sai yace wali ya kauri fi baitihi kuma ya zauna a gidan shi kar ya zo cikin mu sai yake cewa wa utiya bi kidirin fihi khudrawatu min buqul wato sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir yake bada labari yace wani lokaci an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kidirin wato da tukunya lafazin kidir wato shine tukunya lafazi ne kuma mufrad jam'un sa shine kudur kamar yanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa kudurin rasiyat sai yace wa utiya bi kidrin an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wata tukunya fihi khudrawatu min buqul manzon Allah yace akwai kayan ligim a ciki lafazin khudrawat jam'i ne na khudra idan aka ce khudra shine wato kenan kayan ligim jam'un sa shine ake cewa khudrawat haka nan buqul jam'i ne na baqal idan aka ce bakal shine duk abin da kasa take tsirar da shi yayi tsanwa tayi tsanwa to shine ake kiran shi da bakal kamar yanda Allah yace min bakaliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha jam'u shine buqul tare da cewa abinda malamai suke fassar buqul wato sune makunkusa kasa doya da rogo da kwambutar da dankali da gwaza da sauransu sune ake kira da albuqul to irin wannan ne aka zuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tukunya fa qala sai manzon Allah yace kar wannan shine sai yake cewa fa wajada lahariha manzon Allah sai ya ji wani wari a ciki fa sa'ala manzon Allah sai ya tambaya wannan ko wari menene fa ukhbira bima fiha min albuqul sai aka bashi labarin abin da yake cikin wato wato shine yake cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wani wari a cikin wannan abinci da aka kawo masa na kayan ligim fa sa'ala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya wannan ko wari menene wanda wannan na fa'idantar da mu dole ne ya zamanto mutum ya bi diddigi ya samu tabbacin abu kafin yanke hukunci an gane ku fa ukhbira bima fiha min albuqul sai aka bashi labarin cewa ai warin tafarnuwa ne ko kuma warin albasa ne fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qala sai yake cewa qarribuha manzon Allah sai yake cewa ku tura ma wani ma'ana akwai wani sahabi yana zaune manzon Allah sai yace qarribuha ai ila ba'di ashabihi ku ba wani ko yana da bukata falamma ra'ahu kariha aklaha lokacin da shi wannan sahabi yaga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci cin wannan abinci qala sai manzon Allah yace da shi kenan falamma ra'ahu kariha aklaha lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaga wannan sahabi da aka mika masa abincin ya kyamaci cin abinci damir na ra'ahu anan za ka maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi sahabin da ya ga manzon Allah ya ki ci ba a falamma ra'ahu lokacin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wannan sahabi kariha aklaha ya kyamaci cin abincin qala sai manzon Allah ya ce masa kul ya ci cima fa inni unaji man la tunaji manzon Allah ya ce masa domin ni ina ganawa da wanda baka ganawa da shi an gane ku ni ina ganawa da wanda baka ganawa da shi shine Jibrilu alaihi salam wanda wannan hadisi a jumulci yana nuna mana kamar yanda wancan hadisi ya gabata mumini idan zai shiga sallah ana buƙatar ya zamanto a cikin kyawun kama dan aka ce kar mutun yayi sallah da wando ba tare da riga ba to wannan hadisi sai yake nuna mana in zaka shiga sallah a matsayin ka na mumini ya kamata ya zamanto kana cikin tsafta ya zamanto jikinka kanshi yake ba doyi ba musamman mutumin da zai yi sallah a cikin jama'a don haka anan shi Jabir ibn Abdullah al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana duk mutumin da yace tafarnuwa ko yace albasa manzon Allah yace ya kaurace ma masallacin mu liya'tazil masjidana ya kaurace ma masallacin mu nan da yace a kaurace ma masallacin mu an gane ku ya kaurace ma masallacin mu sai manzo Allah yake cewa shine an gane ku domin me yasa saboda kasancewar akwai cutarwa ga jama'a sannan kuma akwai cutarwa ga mala'ikun Allah subhanahu wata'ala kamar yanda hadisi na gaba zai mana bayani akan haka to dan haka kasancewar anan abinda muke so mu gane hani ne kai tsaye daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da halartar sallah ta jama'a a lokacin da mutum ya ci danyar albasa ko kuma danyar tafarnuwa amma inda fafface wanda kasancewar warin ya gushe to wannan ba laifi mutum yakan iya halarta sannan wannan yana nuna mana halin yake banci mutumin da zai je ya shiga masallaci ayi sallah da shi an gane ku domin me yace liya'tazil masjidana manzo Allah yace ya kaurace ma masallacin mu dan haka akwai hadisi sahihi sahabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji warin tafarnuwa ko albasa tare da shi manzo Allah ya umarni cewa a fitar da shi daga cikin masallaci aka fitar da shi daga cikin masallaci ba a tsaya ba da shi sai da aka kai shi nan kusan makabarta ta bakiya aka nisan tashi dan me yace liya'tazil masjidana dan haka kuma wannan yana nuna mana duk abinda zai kai ka zuwa cutar da ƴan uwanka musulmi to wannan haramun ne kuma ya zama wajibi ka nisance shi bai keɓanta ba da masallaci duk inda jama'a ta musulmi suke haduwa a matsayin ka na mumini abinda zaka cutar da su da warinsa ko wani abu wannan bai dacewa dan haka kuma wannan yana nuna mana yanda wannan kasancewar cewa kyamatar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi baya nuna cewa wannan abu ya zamanto haramun ko ya zamanto makruhi ga sauran al'umma shi dai a dabi'ar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya bukata saboda wannan wari da yaje amma me yace sai yace ma wannan sahabi yace shi wannan sahabi da yaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kici shi ma sai ya kici manzon Allah da yaga wannan sahabi ya kici manzon Allah sai ya nuna masa illa da sababin abin da yasa shi ya kici sai ya ce fa inni unaji man la tunaji domin ni ina ganawa da wanda baka ganawa da shi shine Jibrilu alaihi salam mala'ikun Allah subhanahu wata'ala kuwa ba sa son warin irin wanda duk wani wari wanda yake abin ki ba sa bukatar shi sannan wannan malamai suka ce karka takaita shi akan albasa da tafarnuwa an gane ku duk wani abu wanda yake mai wari wanda yake abin ki to wannan bai yadda cewa musulmi ya ci ya shiga cikin jama'a kamar yanda zamu iske karin bayani akan hadisin da zai zo don haka anan malamai suka ce wato taba min babi aula an gane ku taba tana daga ciki duk wani abu wanda yake mai wari abin ki dan musamman mutumin da taba ta huda shi ko bai sha ba idan ya kusance ka wali iyyazu billahi tamkar kai amai zaka yi dan haka kenan matar mashata ba hakurin ta ya kai gaya to shine anan kenan manzon Allah ya mana misali da tafarnuwa da albasa manzon kenan bai takaita ba akan su duk wani abu wanda yake mai wari mai muni bai ya dacewa musulmi ya ci ya shiga cikin jama'a sannan kuma wannan yana nuna mana mala'ikun Allah subhanahu wata'ala ya zama wajibi akan mu mu girmama su kamar yanda riwaya ta gaba za ta zo wadda za ta nuna mana cewa duk wani abin da dan adam yake cutuwa da shi mala'ikun Allah subhanahu wata'ala su ma suna cutuwa da shi. Dan haka malamai suka ce kuma karka takaita abin ga masallaci. Kenan duk inda jama'a ta musulmi suke halarta suke haduwa, kamar misali irin zaman mu ana zamani a cikin jama'a, a matsayin ka na mumini ya kamata duk wani wari wanda yake abin ki kai kokari ka gusar da shi. Dan haka ake bukatar ya zaman tu mumini ya ringa amfani da turare, saboda turare yana ije dukkan wani wari wanda yake abin ki. Sannan kuma wannan na nuna mana musulunci addini ne wanda a kullun fafutukar da yake shine famar ya hada kan jama'a da su da kauna, da nisanta duk abinda zai sanya musulmi su samu rabuwar kai wani ya kyamaci wani. Saboda haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kenan wanda yace albasa ko yace tawarnuwa manzon Allah yace ya kaurace mana. Saboda duk mutumin da ya kasance in ka zauna da shi zaka ji wani wari wanda kake kyama, in ka ganshi ma gudun shi zaka ringai. Su kuma mu'mine abinda ake bukata a kullun su zaman tsintsiya madaurin ki daya. Duk abinda zai sanya junan mu ya nisanci juna, to musulunci sai da ya famar tushe irin wannan kafa. Dan haka wannan sai ka kilga shi ɗaya ne daga cikin abubuwan da musulunci yayi hani ba dan komai ba ko dan illar da take biyo baya, shine kenan samun rabuwar kai tsakanin jama'a ta musulmi. A irin wannan hadisi malamai suka gina wata ka'ida, shine al-maslahatul 'amma aula bil mura'ati min al-maslaha al-khassa. Maslaha wadda take haɗaɗɗiya ita ake gabatarwa akan maslaha wadda take keɓantacciya. A nan yanzu misali halartar sallar jama'a da zai yi mutumin da ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa, halartar sallar jama'a ko maslaha ce keɓantacciya wadda ta taƙaita a kan shi. Amma idan ya tafi sallar da warin tafarnuwa mutum nawa zai cutar da shi? To dan haka kasancewar a duk lokacin da maslaha biyu suka hadu, ga maslaha wadda take gamammiya ga wadda take keɓantacciya, to wadda take gamammiya ita ake gabatarwa. Dan haka anan manzon Allah ya ce faliya atzilna wal yaqud fi baiti, ya kaurace mana ya zauna a gidan shi. Saboda halartar sallar shi sallar jama'a maslaha ce wadda take banta da kanshi, amma zuwa ya cutar da jama'a kaga wannan maslaha ce amma ka zo ka cutar da jama'a kenan gari cutar ta takaita, gari kai ka rasa sallar jama'a da kaje ka cutar da jama'a. Sannan wannan yana nuna mana kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani hukunci to sai ya kawo illa da hikima game da wannan hukunci. Anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa ya kaurace ma masallacin mu. An gane ko? Sannan Jabir yace an zo da abinci wanda ake akwai tafarnuwa ko albasa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci, yace a tura ma wani sahabi, sahabin yake ci, manzon Allah sai yace masa kai ci, yace ci. Da yace masa yace sai yace masa fa inni unaji man la tunaji, kaga anan sababi ne da hikima manzon Allah yake bayyana masa. Sai yace domin ni wato ina ganawa da wanda baka ganawa da shi. Dan haka dai asali game da duk abin da ka sani shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai in wato al'amari ya bayyana cewa wannan lamari yake banta da shi, shi wannan sahabi me ya hana shi ci da aka tura masa, ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki ci, tunda manzon Allah ya ki ci kashi ya ci. Wanda akwai hadisi sahihi damo naman damo aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ajiye masa, manzon Allah ya mika hannu zai saka, aka ce masa naman damo ne, manzon Allah sai ya janye hannun shi yace a ba zai ci ba. Sahabbai suka ce ya rasulullahi haramun ne? Yace a, yace ni dai ina kyamar shi domin babu shi a kasar mu. Kaga anan naman damo ai halaka ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kici. Kuma anan abinda muke so mu gane tafarnuwa da albasa menene matsayin su, ita ce ne wanda ya halatta, amma kasancewar illar anan kasancewar warin su wari ne wanda yake abin kyama. A daidai wannan gaba da yace liya'ata zil masjidana, wasu malamai suka ce masallacin da ake nihi shine masallacin Madina, ma'ana yake banta da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. amma a wannan magana taso akwai ta cewa domin kasancewar abin da ke mai da martani akan wannan fahimta taso kasancewar wannan ayaki ne na Khaibar a shekara ta 7 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaki Yahudawa ƴan share wuri zauna a birnin Khaibar a wannan lokaci manzon Allah ya kwashe kwana da kwanuka kuma sahabbai suna cikin karancin guzuri idan suka fada gonar tabarnuwa fata-fata suke mata sun cinye to shine Ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ga sahabbai yace man akala min hadhihi shajara fala yaqrabanna masjidana duk wanda yace wannan itaciya manzon Allah yace kada ya kusanci masallacin mu kaga anan masjidana kenan li bayani li jins me ake nihi ai masjidana ai masjidal muslimi masallatan muslimi mutun ya kaurace dan bai ke banta ba wato da masallacin Madina abinda ke kara karfafa wannan fahimta domin akwai riwaya a cikin musnad na al-Imam Ahmad da as-sunan na Ibn Khuzaimah ko kuma mu ce sahih Ibn Khuzaimah manzo Allah sai yake cewa fala yaqrabanna al-masajida kada ya kusanci masallatai kaga al-alif wallam anan li bayanil jins don haka Abdurrazzaq Ibn Hammam as-Sanani al-Himiri ya rawaito hadisi daga Ibn Jurayj yake cewa na tambaye Abba Ibn Abi Raba hal an-nahyu lil masjid al-harami khassa aw fil masajid qala la bal fil masajid Ibn Jurayj yake tambayar Abba Ibn Abi Raba wai wannan hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi yake banta da masallaci na harami ko kuma ya hada masallatai gaba ɗaya yace bal fil masajid yace dukkan masallatai na duniya wannan hani ya hada su don haka dai anan ka'ida wasu malamai sai suka fahimci cewa ashe cin tafarnuwa ko albasa ko shan taba a lokacin sallah ma'ana uzuri ne wanda yake ba mutum damar ya zauna ya ki halartar sallah ta jama'a malamai suka ce wannan ba uzuri bane musamman inda ganganci mutum yayi da aka ce ya zauna ba ana nihin cewa uzuri ne ma'ana ukuba ce ake masa haramta masa fadla da ake samu a sallar jama'a shine aka ce ya kaurace ya zauna a gidan shi kar ya je masallaci an gane ko ukuba ce ake masa dan gobe kar ya sake wanda in ya zauna ya salla shi kadai daraja ɗaya gare shi inda yayi a cikin jama'a daraja 27 gare shi dan haka wannan karka lissafa shi a cikin uzurin da yake ba da damar mutum ya zauna ya ki hadartar sallah ta jama'a har ma wasu malamai suka ce to wannan dalili ne wanda zamu iya fahimtar cewa ashe sallah ta jama'a ba farilla bace ba ta ainihi inda farilla ce ta ainihi ba a ce bai zauna a gidansa malamai sun maida musu martani ta fuska daban-daban akan iya wannan fahimta الحديث العشرون بعد المئة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه الإنسان وفي رواية بنو آدم wato Jabir ibnu Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man akala al-basala manzon Allah yace duk mutumin da yace albasa kaga kenan anan sunan ya fito a hili cancaye man akala suman aw basalan nan ku sai zamanto lafazin yayi didi da yanda sunan ta yake a Hausa man akala al-basala duk wanda yace albasa sai yace awil suma yace ko kuma tafarnuwa sai yace awil kurras wa zai fassara mana wannan kalima da Hausa al kurras la ba kanamfari ba kanamfari ma da larabci sunan shi karamful karamful Hausa ta Arabci take cewa kanamfari amma a larabci karamful ake ce masa a takaice dai duk mutumin da ya san dan koli dan koli shine mutumin da zaka samu irin su garin ayya su allura su zari su reza su hantsaki babu dai abin da babu a wajen sa to akwai wasu abubuwa da zaka gani a cibre dugur dugur masu wani yaya na'am algarib sunan shi algarib wanda yana da wari akwai baki akwai wanda yake sha shine ake kira da alkurras yanda ka san diyar riki haka yake an gane ku wari gane shine yace awil kurras yace ko algarib sai yace fala yaqrabanna musallana manzo Allah yace kada ya kusanci wurin sallar mu kaga wannan lafazi yana nuna mana ashe bai kebanta ba wato da masallacin Madina kuma bai kebanta ba da masallaci wanda aka gina duk inda jama'a za su hadu su yi sallah indai ka ci tafarnuwa ko albasa ko algarib ko ka sha taba warin da yana tare da kai bayya halatta ka je ka shiga cikin su shine sai yace fa innal malaikata kaga da ya nuna mana hukuncin sai ya gama mana da hikima sai yace ya bayyana mana illa sai yace fa innal malaikata domin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala tata'azza yace mala'iku suna cutuwa mimma ya ta'azza minhu al-insan game da abinda dan adam yake cutuwa game da shi duk abinda dan adam yake cutuwa game da shi to mala'ikun Allah suna cutuwa da shi a wata riwaya maimakon mimma ya ta'azza minhu al-insan sai yace mimma ya ta'azza minhu banu adam mala'ikun Allah suna cutuwa game da abinda ƴaƴan adam suke cutuwa da shi mala'iku wata halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma halitta ce wadda take koyayya wadda Allah bai ba mu ba idaniyar da take da ƙarfi da iko na ganin mala'iku a rayuwar mu ta duniya wanda hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk kai ka wanda Jibrilu yayi a tsawon shekara 23 su biyu kacal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganshi akan sifarsa ta mala'ika yanda Allah ya halicce shi gani na farko lokacin da yazo a kogon Hira farkon wahayi da yazo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi manzon Allah ya ganshi ya baje fukafukansa 600 wanda manzon Allah ya ce duk fuffuke daya ya kai matsayin ya tushe mahudan rana da mafadarta gaba daya a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi yana sume domin ya ga abin da bai saba gani ba wanda a ƙarshe dai bayan ya isar masa da sakon da ya dawo gida sai yake faɗa ga Khadija zammiluni zammiluni a wata riwaya dastiruni dastiruni da ya dan dawo cikin hayyacinsa yake cewa wallahi naji tsoron hallaka a kaina gani na biyu shine Ubangiji ta'ala kenan yake cewa wala qadra ahu bil ufqil mubin ganin da manzon Allah ya masa alan kogon Hira gani na biyu ya ganshi a daren da aka yi miraji da shi aka tafi saman 7 da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ganin Jibrilu akan halittar sifar yanda Allah ya halicce shi ya baje fukafukansa 600 a gindin magaryar tukewa wanda Ubangiji ta'ala ke cewa wala qadra ahu nazlatan ukhra tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Jibril wani latti na daban a ina sai yace inda sidratul muntaha anan wurin magaryar tukewa an gane ku wannan shine iya ganin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi amma duk lokacin da zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana rikida ya dau sifa ta dan adam wanda sifar da yafi dauka sifar wani sahabi wanda ake kiran shi Dihiya al-Kalbi an gane ko wanda ya zo ya suka tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya huta sai manzo Allah yake tambayar matar shi ina kyautata zatan Aisha ce kin san kowa ne sai ta ce ai Dihiya ne manzo Allah ya ce ai Jibrilu ne ba Dihiya bane Jibrilu ne ya rikida ya dau sifar shi yazo da shi yazo a haka to dan haka kenan ka'ida ganin mala'ika a nan duniya ba wanda Allah ya bashi idaniya wanda take da karfin ganin mala'ika kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi so biyu akan sifar halittar shi yanda Allah ya halicce shi amma kowa zai ga mala'ika akan sifar yanda Allah ya halicce shi amma in ya gani ba zai karda ba sai ranar mutuwa an gane ku ranar mutuwa mutun zai ga mala'ikun Allah akan yanda Allah ya halicce su yawma yarawnal mala'ikata la bushra yawma idhillil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura dan haka dole ne mu yi imani da su mala'iku halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda sinadarin da Allah ya halicce su da shi sinadari ne wanda yake na haske ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci dan adam domin dan adam Allah ya halicce shi da kasa shi kuma aljan Allah ya halicce shi da tsantsaruta wa khalaqal janna min marjin min nar amma mala'iku kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Aisha manzon Allah yake cewa mala'iku Allah ya halicce su da haske dan haka a ka'ida malamai suka ce malamin kimiya suka ce duk a cikin abu wanda yake na duniya ba abin da yake haske gaugawa an gane ku ba abin da yake haske gaugawa wanda shi haske a cikin abin da yake kyautawar ido gaugawa zai hada duniya gaba daya amma ita iska sai ta yi tafiya sauti shi ma sai ya yi tafiya amma shi haske kawai kafin a wannan ne to dan haka mala'iku Allah subhanahu wataala suka fi komai gaugawa nan kenan yana nuna mana dole ne mu yi imani da mala'ikun Allah domin anan mai manzon Allah yace fa innal mala'ikata tata'azza bima mimma yata'azza minhu al-insan domin mala'ikun Allah suna cutuwa game da abinda wato dan adam yake cutuwa game da shi dan haka kuma wannan hadisi kenan dalili ne akan cewa duk lokacin da mutum ya ci wani abu wanda yake mai wari to bayyada cewa ya halarci sallah ta jama'a kuma bayyada cewa ya zamanto mutum ya shiga cikin jama'a ba dan komai ba saboda shi mumini daraja gare shi mutunci gare shi duk abin da zai janyo masa kyama ta jama'a to ba a buƙatar a same shi da shi dan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.